Papa, na fiyako ye.
Hii, na fiyako, jebu, 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 jebu. Sama yi bango.
I'm